Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarro a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu rarro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa nahiyar Afirka ta zanto nahiyar da ke da saurin ci gaba a duniya. Za mu kawo muku shirin a dawo lafiyar babaya ko makiyar zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Niger da kuma wasu ra'ayi da kuma masu rarro ke kira kuna ajiye mana ta waya. Albarkacin watan Ramadan, za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai, amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada ta yankewar ruwa a babban birnin Libya, wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya, Stephen Dujarric, ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa a birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alzawiya. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan 2 samun ruwan sha. Ya kara da cewa yanzu haka wasu gundumomin Tripoli sun fara fuskantar karancin ruwa, yayin da ake sa ran nan da kwanaki 2 ruwan zai dauke duka idan har ba a bude cibiyoyin ruwan ba. Tun 4 ga watan Afrilu ne babban birnin Libya ya zamto filin yaki, yayin da General Khalifa Haftar, wanda yake rike da karagar mulki, ya koma yammacin Tripoli domin maye gurbin Prime Minister da Majalisar Dinkin Duniya ta shaida Faiz al-Sarraj. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da mutane 78,000 ne suka rasa mahallinsu saboda rikicin. Da safiyar yau Talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban kasa Joko Widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan daya a watan da ya gabata, inda ya samu kashi 55.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Widodo, wanda aka fi sani da Jokowi, ya kada abokin hamayyarsa tsohon soja General Prabowo Subianto, wanda ya samu ƙuri'u 44.5 a cikin 100. Sanarwar dai ta zo ne sa'a guda bayan da kwamitin zaɓe ya kammala tattara ƙuri'un zaɓe mafi girma a ƙasar tun bayan da ƙasar ta fara mulkin demokuraɗiyya a shekarar 2014. Kimanin mutane miliyan 1,903 ne suka kada ƙuri'u a mazaɓu 810. Widodo ya samu nasarar lashe gundumomi 21, inda shi kuma Subianto, wanda ya yi wa'adin mulki 4 mai alaka da manyan 'yan siyasar ƙasar da kuma tsaurin ra'ayin addinin Islama, ya lashe gundumomi 13. Har yanzu dai ba a ji komai daga bakin jami'an yakin neman zaben Widodo ba tun bayan da aka bayyana sakamakon. Amma dai a farkon wannan watan ne magoya bayan Subianto suka ce akalla ƙuri'u 13 na da matsala, yayin da masu sa ido kan zaben na duniya suka shaida cewa an yi sahihin zaɓe a ƙasar. Fadar White House ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisar, kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta. Dama yau ne lauya Don McGinn, wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa, zai bayyana gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙace shi ya je ya bada bahasi. Suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa, a cewar shugaban ƙasa Donald Trump. Da yake magana kan shawarar da ma'aikatar shari'a ta bayar, ya kara da cewa ba wai suna yi domin ni bane. Trump ya yi maganar ne daga fadar White House kamin ya shiga jirginsa, inda daga nan zai nufi wani gangamin siyasa a Pennsylvania. Iran ta faɗa a jiya Litinin cewa ta ninka karfin makamashin Uranium nata har so hudu a lokacin da cacar baki tsakanin Tehran da Washington ke ci gaba da yin zafi. Jami'an kasar Iran sun ce ana inganta makamashin Uranium din ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi wanda bai kai karfin makamashin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyar shekarar ta 2015. Mai yiwuwa ba da dadewa ba Iran za ta zarce adadin makamashin da aka buƙaci da a adana a cikin wannan yarjejeniyar. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya sanar a makonni biyu da suka gabata cewa zai fice daga wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya tsakanin ƙasashe shida. Da ta hada da yanayin da Iran da za ta iya sayar da wani adadin makamashin Uranium ga wasu ƙasashe. Rouhani ya yi barazanar Iran za ta iya kaiwa matsayin kera makamin da makamashi idan ba ta sami sassaucin tattalin arziki da aka yi mata a yarjejeniyar kafin farkon watan Yuli ba. Shugaba Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliya shekara daya da ta gabata ya kuma sake kakabawa Tehran takunkumi kana ya yi barazanar kara wasu takunkuman akan kasashen da suka ci gaba da kasuwanci da Iran. Shawarar da Trump ya dauka ta kara raunana tattalin arzikin Iran wanda dama yake fama da matsaloli.
Daula Salim kenan ta kanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla nahiyar Afirka ta zamto nahiyar take da saurin ci gaba a duniya cikin shekaru 15 masu zuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen birane goma masu saurin ci gaba suna nahiyar Afirka. Ga fassarar rahoton Nicholas Pinault.
A kasashe kudu da hamadar Afirka, yawan al'umma ya ninka tun tsakiyar shekarun 1990. Yawan mutane sun kai miliyan 400 a shekarar 2016. A cewar masana, kashi 40 cikin 100 na mutanen yankin suna zaune ne a birane, inda aka kwatanta shi da kashi 31 cikin 100 a shekarar 2000. Duk da haka ci gaba ta fuskar gine-gine da kamfanoni bai kai yadda ake bukata ba domin ci gaba da gudanar da rayuwa a birane. Kashi 60 cikin 100 na mutanen da ke zaune a birane a kasashen kudu da hamadan Afirka suna zaune ne a cikin yanayi na talauci. Kashi 25 ne kadai ke samun tataccen ruwan sha. Rashin kyan tsarin kwatoci da kuma rashin iya shawo kan ambaliyar ruwa su ma wasu kalubale ne. Kuman Kusiya Tamiya sarauniyar gargajiya ce a Abrikus. Tana jin tsoron duk da manar da ta zo da kuma ambaliyar da ke faruwa.
The season pluvious comes on from the traverse maintenant.
Sai kukan cewa idan lokacin damuna ya zo ba za ta iya yin komai ba, komai ya tsaya cik. Amadu Diara shine magajin garin arewacin Pikeni, wata unguwar waje da ke babban birnin Senegal Dakar. Ya ce yana kallon yadda ake zuwa ban daki a ko ina a waje a matsayin matsalar da ke ci gaba. Ya nuna cewa akwai matsala akan yadda ake yin amfani da ban daki a ko ina, kuma babu wani shiri na kawar da matsalar. Akwai wani waje da ke daukar dukkan sharar da ake samu a yankin Dakar, kuma wannan yana da abin da zai haifar. Maggi Chazal ita ce ta kirkiri wata kungiyar agaji ta Ebonist Without Borders. Ta ce birane da ake da su yanzu suna da matukar muhimmanci ga ci gaban nahiyar Afirka.
Si les villes intermédiaires n'existent pas, on peut pas relier les grandes villes et la zone rurale. Et dans ce cas-là,
ta ce akan cewar idan har a ce babu matsakaitan birane, to ba za mu iya hada manyan birane da yankunan karkara ba. Idan aka samu kai cikin wannan lamari, yankunan karkara ba za su samar da ayyuka ba. A cewar ta, matasa za su bar yankunan su nufi birane. Manyan birane za su ta'allaka ne a kan tattalin arziki da matsalolin yau da kullum. Amma nahiyar Afirka yanzu haka tana da manyan birane, kuma biranen suna ci gaba da bunƙasa. Birnin Lagos na ƙasar Najeriya an yi hasashen cewa zai zamanto babban birni a duniya, wanda zai samu yawan mutane miliyan 88,300 zuwa shekarar 2100 a cewar kungiyar masana tattalin arziki ta duniya, World Economic Forum.
To a gaida ba ya koma kirki nan da fassarar rahoton Nicholas Pinault. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. balbalin bala'i sa'a cikin jikin shi in yayi addu'ar kubu tarabba ka shirye shi in yaki na dama Allah ka murkushe shi ka rusa tanadin sa na shari Adam zillu
subhanallahu wa ni'mal wakil
to wanda yake kin sana'ar mu nan ne da shi in mi gagge ne shi Allah ka rankwafe shi in mai gani da ji ne Allah ka kurumta shi ka dauke wata cuta sa cikin jikin shi halaka shi dan Ibrahim alkalinu
kin arziki ga rai Allah sa shi a talauci in wayayye ne shi sa shi a gidadanki in kamilin mutun ne ka zubar mar da mutunci ka sai baiwar da ka mai dan yayi ma butulci hada shi rikewa Allah shi da jibrilu
subhanallahu wa ni'mal wakil
ka ba mu kariya kar wani daya addabe mu Allahu kai ka canja ka tsayi da magautan mu masu bibiyar fatan ci ga sana'un mu
musamma sai ka ce je mu da iyalan mu musamma mujiya a cikin jin san yaran mu sanata jin amanar bayan
to har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yakko makirri ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin yau shirin a dawo lafiya zai duba ne akan yadda ake ƙara samun yawan hatsari na ababen hawa sakamakon amfani da wayar salula direbobi da dama ne suke mai da hankali wurin buga sako da dauka da kuma yin waya a lokacin da suke toki a duniya lamarin da ke haddasa hatsari akan hanyoyi da kuma asarar rayuka da ma jikata dimbin mutane Hukumar kiyaye hatsari a Najeriya ta Federal Road Safety ta ce ta kama akalla mutane 3,000 cikin watanni 14 a babban birnin tarayya Abuja da laifin amfani da wayar salula yayin da suke tuki. Jami'in wayar da jama'a a hukumar Bisi Kazim shi ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Najeriya a mako da ya gabata. Mr. Kazim ya kwatanta wannan al'amari da babban laifin tuki wanda hukumar Road Safety take nuna fushinta akai. Wannan mummunar hali a wurin tuki yayi sanadiyan hatsari da dama a shekaru masu yawa lamarin da ke haddasa asarar rayuka da kuma nakasa mutane tsawon rayuwarsu a Najeriya dalilin haka ne aka kara laifin amfani da wayar hannu a cikin muggan laifuka da hukumar Road Safety take yaki da su wannan ya sa shugaban hukumar Road Safety ya bullo da wani sashi da ake kira Cobra da kuma wani tsarin gwajin lafiyar hankalin da ake yi wa mutane da aka kama su da laifin amfani da waya yayin da suke tuki Jami'in wayar da jama'an ya ce wannan tsarin karfafa dokokin hanya da aka bullo da shi domin kawo ƙarshen kisa da direbobi ke yi shine ya sanya jiyar kama masu aikata irin wannan laifi a birnin Abuja. Mr. Kazim ya ci gaba da cewa daga watan Yuli na shekarar 2017 zuwa watan Mayu na wannan shekarar 2019 jama'an sintiri na road safety sun kama mutane da yawansu ya kai 4,914 kuma aka mika su zuwa ga asibitocin gwamnati domin auna lafiyar hankalin su. A cikin wannan adadi da aka musu gwajin lafiyar hankalin an samu mutane 85 da matsalar hankali. Mr. Kazim ya ce lalle karfafa dokokin kan hanya wani al'amari ne mai wahalar gaske, amma duk da haka ya ce hukumar road safety ta shirye yin aiki tare da shawo kan kalubalen da ke gabanta. Ita ma hukumar kiyaye tsara ta Majalisar Dinkin Duniya ko kuma Global Road Safety ta ce akwai wasu abubuwa masu dauke hankalin direbobi kuma suna haddasa hatsari tare da jikata mutane da dama a duniya. Wani rahoton hukumar kiyaye hatsari ta Majalisar Dinkin Duniya ya ce akwai abubuwa kamar kunnen radio da kuma amfani da wayar salula da wasu kallace-kallace da direbobi ke yi a waje yayin da suke tuki kamar kallon hoto da ke kan hanya ko kuma kallon mutane da ke tafiya da sawu. Sai dai rahoton ya fi mai da hankali ne akan amfani da wayar hannu yayin tuki saboda damuwa da masu shirya dokoki suke samu na abubuwan da ke haddasa hatsari cikin gaggawa babu tamkar amfani da wayar salula. Wani nazari da aka gudanar a kasashe da dama ya nuna yawan mutane masu amfani da wayar salula a lokacin tuki ya karu tsakanin shekaru 5 zuwa 10 da kashi 1 zuwa kashi 10 cikin 100. Akwai yuwuwar amfani da salular hannu zai karu aidon. Ya zuwa yanzu ba iya gano adadin barnat da wannan lamari ya yi wa kasashen ba. Ko da yake shaidan da aka tattara akan hatsari da amfani da wayar salula ke haddasawa bai kai sauran laifuka da ke haddasa hatsari ba, amma akwai yuwuwar wannan batu ka iya zama babban kalubale a duniya a nan gaba. Hukumar kiyaye hatsari ta Majalisar Dinkin Duniya ta Global Road Safety ta ce akwai bukatar gwamnatoci su tashi haikan akan wannan batu kana su tabbatar da matakai da za su magance amfani da wayar salula tsakanin direbobi a lokacin da suke tuki kuma su sa ido kana su kula da gani irin tasiri da matakan za su yi. To da yake lokaci na daga mana hannu za mu dasa aya a nan, amma dai muna tabbatar muku shirin a dawo lafiya zai tuntube mahukunta a kasashenmu domin jin irin matakan da suke dauka domin magance batun amfani da wayar salula wanda shine sabon babban laifi da ke haddasa hatsari a duniya da ba kasashenmu masu tasowa. To yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da shirin jaridan Jamhuriyar Niger.
Hare-haren 'yan bindigar da aka yi fama da su a makon jiya a yankunan Talabiri da Maradi na daga cikin muhimman labaran da suka fi daukar hankalin jaridun Niger a wannan mako. Jaridar Lebanon na cewa sojoji 28 ne suka halaka a yankin Talabiri sakamakon kwanton ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi musu a ƙauyen Balleberi kusa da Tongo-Tongo, yayin da wasu jami'an tsaro uku suka haɗu da ajalinsu a ƙauyen Babban Rahi na gundumar Madarunfa da ke yankin Maradi. Bayan da suka yi artabu da 'yan bindiga, abin da ke bukatar hadin kai a tsakanin ƴan Niger don takawa wannan sabon al'amari burki. Jaridar Le Republicain na cewa akwai alamar damuwa a dangane da aikin hada kundin rajistar zaben da aka baiwa kamfanin Jamal To kwangilarsa. A bisa la'akari da jan kafar da ke tattare da shirin soma wannan aiki a yayin da lokutan zabe ke kara kuratawa, duk da cewa tun dadewa hukumar zabe ta Seni ta zuba wa kamfanin na Jamal To miliyan 4000 na sefa a matsayin advance. Jaridar ta ce lura da take-taken shugabannin kamfanin na kasar Faransa ya sa ministan cikin gida rubuta musu wasiƙa don ganar da su cewa su gyara halin su. Jaridar La Griffe ta ruwaito cewa shugaban hukumar birnin Yamai ya canza lokutan jana'izar mamata. Daga yanzu za a yi wa mamata rakiya ne daga karfe 6 na safe zuwa karfe 7 da rabi, yayin da yamma abin zai fara daga karfe 5 zuwa 6 da rabi. A cewar shugaban hukumar ta birnin Yamai Muktar Mahmudu, ya dauki wannan matakin ne sakamakon lura da matsanancin zafin ranar da ake fama da shi, yayin da a ɗaya bangare ake fama da cinkoson ababen hawa. Sai dai jaridar ta La Griffe ta ce waɗannan hujjoji ba su da karfin da za a kafa irin wannan doka. Jaridar Le Vendemain a wani labarin na daban ta bayyana cewa a yayin da al'ummar musulmi ke azumin watan Ramadan, farashin kankara ya yi tashin goron zabi a birnin Kwanni daga dala 10 zuwa dala 50 na sefa, kamar yadda farashin ababen masarufi ke kara tsada a irin wannan lokaci, lamarin da ya sa al'umma kiran 'yan kasuwa su tausaya. Mu cike sharhin na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta bayyana cewa wata kotun zandar ta sallami jami'in fafutuka Sadat Iyadan Malam bayan da ya shafa watanni 13 garkame a gidan yari saboda zarginsa da yunkurin tada zaune tsaye a lokacin da ya jagoranci zanga-zangar adawa da dokar harajin 2018. Jaridar ta ce a zaman kotun na jiya Litinin, alkali ya wanke shi daga dukkan wani zargi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Malam Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ku kiran mu kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum warahmatullahi VOA, mai magana Aliyu Imam Aboki daga Kayama, jihar Kwara, Najeriya. Wallahi ina son mika wannan ra'ayin nawa saboda jin labarin da muka yi an kame wa ansu gidaje guda biyar na Senate President Dr. Bukola Karaki daga EFCC, tsakani da Allah duk mahalukin da ke cikin Kwara ɗai-ɗai ne wanda ba su ji daɗi ba kuma suka yi murna haka. Saboda haka sai mu ce da ku EFCC well done, aikin ku na kyau.
Mai magana Hamidu Kadalla daga nan Kadalla wajen ka jamhuriyar Niger. Ina ma fatan an kai duniya gaba daya, kuma ina musu na suke a kan a kiyaye azumi da safu dada wajen Allah, azumi abin da baya so duka mu kiyaye, kuma kamar yawarsa kalamai da karyan banza wannan duk azumi baya su kiyaye. Amin suma amin. Na gode.
Assalamu alaikum Flashing Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, hakika yau an shika mana ruwan sama a nan garin kafin madaki. To muna roƙon gwamnati ta kokari da su taimaka mana da takin zamani, mu samu yadda za mu yi noma da wuri, mu samu amfanin gona. Idan suka taimaka mana takin zamani da wuri, za mu yi noma kuma mu samu amfanin gona da wuri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika. Mai magana a nan ne sai Amerika sai a gaban Najeriya na gani oyi. Ina fatan wannan shugaban kasa na mu Allah ka dawo da shi lafiya. Oyi Allah na san da za a yi, Allah ta kare lafiya. Kuma ina roƙon Allah ka shirya da kayan da ke zagin wannan bayan Allah. Sai da ce ku zagi wannan bayan Allah da. Domin shugaban kasa in ya tsaye da za shi wannan bala'i da ya sauke mu a Najeriya shi ya karkada yanzu ya yi adari an gaba sai haka nan shi ya bani.
To madalla, mun gode ga wanda ka samu dama aiko mana sakonni, sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu ci gaba da kawo muku. To menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci?
Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai, kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda shi annabin nan namu ya zauna da waɗanda ma ba musulmai ba, har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su, saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan yasa muke jawo hankalin al'umma musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa kasar mu Najeriya da duniya baki daya Allah ya zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu hakuri kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin hakuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da fadace fadace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba daya to iyayenmu sun yi hakuri musamman tsakanin kristoci da wanda yake amana tsakanin kristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaune lafiya kowa na addininsa ba wanda yake tsangwamen kowa to wurin wannan zaman muke so a dawo da shi a cigaba da zaman lafiya kristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu hada kanmu tunda kasan nan ta mu ce gaba daya sai ga mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'umman Najeriya gaba daya musamman matasa a yi kokari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine zamu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya
to Allah saka alkhairi kafin mu kai ga shirma na karshe ga wannan sakon
da yanzu mutanen mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kake so a banza ko kuma a ce ka sai ka ci kuma ya tashi tsakanin mu da musu
to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yi ba
idan mu ka fitar da gazanga ba mai jin dadi fa da haƙi mu ne
masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya Niger kamar da Chadi Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Niger, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin yanzu.
To madalla da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice.
Haka yake Sarfido ga labaran a takaice. Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa akan sanarwar da aka bada na yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Gayan da Alwazihi. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan 2 samun ruwan sha. Da safiyar yau Talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban kasar Joko Widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata, inda ya samu kashi 55.5 a cikin ƙuri'u 100 da aka kada. Widodo wanda aka fi sani da Joko ya kada abokin hamayyar tsohon shugaban General Probia Sambiento wanda ya samu ƙuri'u 44.5 cikin 100. Fadar White House ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisar kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta.
To madalla gaishe ki masu sauraro nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu. Za ku jo su daga cikin abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Za ku ma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na BOA@hausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin wato Daula Slim da ta taya na gabatar da shirin da kuma Salama Abu da ya haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfili Hashim Gumel nake cewa mu kwana lafiya ko in ce a wuri lafiya mu kuma mu ƙara su kwana lafiya. Assalamu alaikum.